addini. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da take saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama, inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano. Kada a manta, za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya, wato 0807-578-2974, 0807-578-2974, ko kuma 0805-554-4413, 0805-554-4413. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyin rahama at yahoo.com, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta. Akarmakallah, muslimin.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in, amma ba'du. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato baiwar Ubangiji da lutufinsa da falalarsa ga bayinsa mai yawa ce kwarai da gaske. A dalilin haka ya bude musu hanyoyi da kofofi na samun alkhairinsa da falalarsa masu yawa. Ubangiji ta'ala ya sanya musu lokuta daban-daban waɗanda a cikinsu za su ribaci abinda yake na rahama ta Ubangiji da lada da gafararsa. Daga wannan lokaci ya wuce, sai kuma Allah ta'ala ya sake buɗa musu kuma wani lokacin. Daga wannan damar ta tafi, sai Allah ta'ala ya sake kawo musu wata damar. Kofofinsa na rahamarsa masu yawa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Idan da za ku yi ta ƙididdigar ni'imomin Allah, ba za ku iya lissafe su ba. Yana daga cikin rahamar Ubangiji da falalarsa da ya yi wa bayinsa, ya sanya musu lokuta na ibada daban-daban. Kuma a kowane lokaci za ka samu ibadar da za a yi a wannan lokaci, ibada ce ba mai wahala ba, ba mai tsanani ba, amma kuma tana kunshe da lada, tana kunshe da abinda zai kusantar da bawa zuwa ga Ubangijinsa, tana ɗauke da abinda zai kankare wa bawa laifukansa da kurakuransa. Mun san cewa shekara ta ƙare, a watan Zulhijja ya zo ƙarshe, wanda shine wata na 12, wanda kuma darasin da musulmi yake ɗauka a cikin irin wannan yanayi, a cikin zagayawar wato lokuta da kwanaki, shine ya san cewa kwanakinsa ƙididdigaggu ne, ba su da yawa. Waɗannan kwanaki wani ɓangare ne na rayuwarsa. Duk sanda wani kwana guda ɗaya tafi, kai duk sanda wata awa ɗaya ta tafi, kai duk sanda wata daƙiƙa ɗaya ta tafi ta wuce, to wani ɓangare ne na rayuwarsa ya tafi, ko zai sake dawowa ba. Kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa, ya ibn Adam, innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Ya kai ɗan Adam, kai ba wasu ba wani bane face kwanaki, duk sanda wani ɓangare wani yini ya tafi, to wani ɓangare ne na rayuwarka ya tafi. Saboda haka wajibi ne mu zama masu yi wa kanmu hisabi, mu riƙa sara muna duban bakin gatari, mu riƙa tuna abinda muka yi saboda ranar gobar kiyama. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa, ya ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya ku mutane ku ji tsoron Allah, kuma kowace rai ta dubi, ta rika dubawa ta ga me ta gabatar su domin gobe. Don haka shekara ta kare, mu tsaya mu yi wa kanmu hisabi, mu binciki kanmu, mu yi wa kanmu lissafi, mu ga me muka gabatar a shekara da ta wuce, waɗanne irin ayyuka muka yi na alkhairi, waɗanne irin abubuwa muka tanadar wa rayuwarmu ta gobe, waɗanne irin laifuffuka muka yi wa Allah, waɗanne irin zunubai muka gabatar. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa mana cikin hadisin da ya rawaito daga Ubangijinsa, daga Allah ta'ala. Allah yana cewa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Kice ayyukan ku ne nake tattara muku, ina lissafa muku su. Wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah, wanda ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa. Me kuka game da abinda muka bari ya wuce na lokutan mu masu tsada da rayuwar mu mai daraja ba tare da mun ribace ta ba cikin abinda zai amfanar da mu ranar gobe kiyama? Idan muka tuna yadda waccan shekara, ko mu ce wannan shekara ta zo ta wuce, da irin abinda yake take dauke da shi, da irin abinda muka gabatar, idan muka tuna irin tasgaro da muka yi da asara da muka yi na lokuta, abu ne da zamu zubar da hawaye, abu ne da zamu kuka a kansa, ba abu ne da zamu murna ba. Galibi saboda juyewar ma'auni da mizani na dan Adam, da yadda al'amuransa suka rikice, abinda ya kamata ya yi kuka a kansa, ko ya yi hawaye, ko ya daga masa hankali, shi yake komawa abin murna da farin ciki, da yi wa juna, da taya juna murna. Sai kaga maimakon mutum ya shagalta da tunanin lahirarsa, ya shagalta da tunanin abinda ya yi wa Allah mai kyau ko mara kyau, sai ya shagalta da yi wa juna murna. Muna yi wa juna murna su shigowar sabuwar shekara, ana tasa-tasai, ana rubuce-rubuce, ana musanyen kalmomi na sabuwar shekara, wanda kuma ba haka ya kamata ba. Saboda wani bangare na rayuwarka ne ya tafi, wanda kuma yana dauke da ayyukanka wanda za su iya zama shaida gare ka ko a kanka. Wani bangare na rayuwarka ne ya tafi wanda ba zai sake dawowa ba, ya tafi da abin da ka dora masa, kai masa kayansa na ayyukanka, ya tafi da shaidar da zai bayar da ita gaba ga Ubangijinka. Wani lokaci ne wanda a cikinsa ne za ka shuka abin da za ka girba na gobe kiyama, ya zo ya wuce. Saboda haka ba abu ne da za ka yi murna ba, abu ne da za ka tsaya ka sake tunani, ka sake rattaba al'amuranka, ka sake tsayawa ka yi lissafi, ka ga inda ka ci riba da inda ka yi asara, ka ga yadda za ka sake lale, yadda za ka iya maye gurbin abubuwan da ka yi asarar su, ka sake rubanya kokarinka akan abin da kai na riba. Wannan shine abin da ya kamata. Altanzur nafsun ma qaddamat ligad, amma sai muka jirkita abu, sai muka juya shi, sai muka musanya shi, sai muke wa juna happy new year, ina taya ka murnar sabuwar shekara. Ka taya ni jimamin wani bangare na rayuwata da ya zo ya tafi, ban san da wani irin abu ya tafi ba, ban san kuma abinda zan fuskanta a abinda ya saura ba. Ka taya ni jimamin wannan, ba ka rika nuna mun cewa kamar wato ainihin babu wani abin da ya wuce wanda ne asararsa. Hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu abinda yan aljanna za su yi da na saninsa, za su yi tahassur a kansa a aljanna, sai game da wani lokaci, wata sa'a da ta zo ta wuce ba su ambaci Allah a cikinta ba. Wannan shine ko a aljanna suka tuno sai sun yi jimamin wannan, cewa wannan sa'ar da sun ambaci Allah a cikinta, da ba su san wani irin da shine suka yi wa kansu a cikin aljanna ba, da shine alkhairi. To ashe kaga abinda duk ya wuce, to ya wuce kenan, da duk abin da yake dauke da shi na alkhairi ko na sharri. Don haka duk sanda aka ce wata shekara ta wuce wata ta zo, to mu sani cewa kusanci muke yi zuwa ga lahira, ƙara ba wa duniya baya muke, ƙara matsawa kusa zuwa lahira muke, wanda idan muka tafi ba kuma za mu sake dawowa ba har abada. Wannan shi ne abin da ya kamata bayi su yi, shi ne abin da ya kamata musulmi su yi. Mu sani daga cikin irin abubuwan da aka shar'anta mana al-Muharram idan ya kama, wato watan ɗaya a lissafin kalanda ta musulunci, akwai falala ta yin azumi a cikin wannan watan, saboda hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa afdalus siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi al-muharram, mafi falalar azumi bayan azumin ramadan shine azumin watan Allah mai alfarma, shine al-muharram. Saboda haka azumi a cikin wannan wata yana da falala, kamar yadda wannan hadisi ya nuna. Mafi falalarsa kuma shine azumin goma ga watan, shi ga wannan wata na al-Muharram. Azumtar goma gare shi shine azumin da ake kira siyamu Ashura, wannan shi yafi falala. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin Ashura, kamar yadda ya zo cikin hadisin Muslim, hadisin Abu Qatada, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ahtasibu inda Allah an yukaffira as-sanata allati qabla, ina sa tsammani a gurin Allah azumtar goma ga watan Muharram zai kankare wa mutum kurakuransa da yayi na shekarar da ta gabata. Saboda haka sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama azumtar goma ga Muharram. Yazo ya samu Yahudawa su ma suna azumtar wannan lokaci na goma ga Muharram. Ya tambaye su me yasa suke wannan azumi, suka ce ai ita ce ranar da Allah Ta'ala ya tsiratar da Annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna da mutanansa a cikinta, saboda haka muke azumtar ta saboda godiya ga Allah Ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nahnu ahqqu bi Musa minkum, mun fi ku cancantar Annabi Musa, fasamaha wa amara an-nasa bi siyamiha, ya ci gaba da azumtar wannan rana ta goma ga Muharram, ya kuma umarci mutane su azumce ta gabanin afarlanta azumin Ramadan, azumin watan Muharram, wa azumin goma ga Muharram shine aka wajabtawa musulmi su rika yi. Bayan an farlanta Ramadan sai ya zama sunna ce daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam azumtar wannan rana. Annabi sallallahu alaihi wa sallama an gaya mishi kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu, aka gaya masa cewa Yahudawa su ma a wannan wata suke azumin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to in Allah ya kai mu baɗi, zan yi azumin tara sannan in yi na goma, da in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi', in Allah ya kai ni baɗi zan azumci tara, wato ya azumci tara da goma. Allah Ta'ala ya karɓi ransa kafin wannan lokacin. Duk da haka azumtar tara ga wata sunna ce daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, saboda ya himmatu, ya kudura aniyar zai yi, amma Allah Ta'ala bai bashi aran lokaci zuwa wannan lokaci ba. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya niyyar aikata abin da yake kuskure ko ko laifi. Wannan ya tabbata sunna ce ga mutun ya azurci 9 da 10 idan har ya samu dama. Idan bai samu dama ba sai azumci 10 din babu laifi. Akwai hadisi da yazo cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da wasu daga cikin littafan sunna, hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, ku yi azumin yini wato ranar da take gabanin 19 kenan da wacce take bayan ta 11 kenan. To amma wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, hadisi ne wanda bai inganta ba, dhaifun jiddan. Hadisin da ya inganta shine wancan hadisi na Muslim, la in ishtu ila qabil la sumanna at-tasi'. Don haka abinda yake ingantacce game da azumin Ashura shine mutun ya azumci 9 da 10. Idan ba zai iya hada azumin kwanaki biyu ba to sai ya azumci 10 din, dan shine asali. Amma masu cewa ya azumci 10, 9, 10, 11 ko 10 da 11 wannan bai tabbata ba ta fuskar riwaya, hadisin mai rauni ne kwarai da gaske. Wannan shine abinda musulunci ya shar'anta wa musulmi zai yi a wannan ranar a cikin wannan watan. Amma duk da haka akwai abinda wasu suke yi wanda ya saba wa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya saba wa koyarwa ta musulunci. Akwai bangarori guda biyu, wani bangaren suka dauki wannan wata wata ne na nuna bakin ciki, wata ne na nuna wato na koke-koke, wata ne na zaman makoki, wata ne na zagaye gari, ana bakakken maganganu, ana zagin wasu bayin Allah. Wani bangare kuma suka dauki wannan wata wata ne na farin ciki, wata ne na murna, wata ne na cika ciki, wata ne na wato ayi ciye ciye amore. Duka waɗannan bangarori biyu sun saba wa koyarwa ta musulunci. Bangare na farko suna cewa suna nuna bakin cikin su ne da alhinin su da bacin ran su da damuwar su, saboda a cikin wannan wata a kuma 10 ga wannan wata na al-Muharram aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Don haka su ma suke nuna bakin cikin su da damuwar su da alhinin su a bisa wannan aika-aika da aka yi na kashe jikan manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan wata. Sun manta da cewa ba koyarwa ce ta musulunci ba a dauki ranar da aka kashe wani bawan Allah ko wani bawan Allah ya yi shahada, Allah ta'ala ya karrama shi da shahada, a dauki wannan rana, rana ce ta bakin ciki, rana ce da za a rika zagaye gari, rana ce da za a rika dukan kirji ana yaga tufafi, rana ce ta sa bakakken kaya, rana ce ta tsinuwa da la'anta ga wasu. Musulunci bai koyar da wannan ba. Sanin kowa ne cewa an kashe annabawa da yawa waɗanda suke kira zuwa ga Allah, zuwa ga kadaita shi, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rubbiyyun katsir, a wata qira'a wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu rubbiyyun katsir. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. القرآن ينور تشيوا أنكش النباوة ديوا أما بمتبس نيبا أتكين كوير واتا القرآن كو كوير واتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا أكزانا أكزينا لانر kashe wani annabi ta zama rana ce da ake saba kakin kaya ko ake koke-koke ko ake zage-zage ko ake zagaye gari. Bamu samu wannan ba a cikin koyarwa ta Alkur'ani, bamu samu wannan ba a cikin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi Zakariya an kashe shi, Annabi Yahya an kashe shi, amma bamu taba jin wani annabi da yazo daga baya ba ya riki wannan rana, ranar nuna takaici da alheri. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama duk girmamawa da yake wa annabawa da suka gabace shi, bamu ga ya bar wannan koyarwar ba, ko ya bar wannan, yayi wannan koyarwar ba. Haka nan an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa, an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhud. Gabanin yakin Uhud an kashe wasu waɗanda suka shahada a Makka, irin su Sumayya mahaifiyar Ammar, irin su Yasir mahaifinsa, irin su wata mata da ake kira An-Nahdiyya. Ga sunan waɗanda Qurayshawa suka kakkashe su saboda sun yi imani da Allah shi kadai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa sanya ranar da aka yi wannan aika-aika ta kashe su ba, rana ta bakin ciki, ranar ta biki, ranar da take maimaituwa duk shekara. Haka nan aka zo Uhud aka kashe Asadullah Hamza, wanda baffa ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya musulunci ya tsayu ya yi ƙarfi da musuluntarsa, ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama a gurare da yawa. Amma ba mu ga inda annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ya ce a rika bikin dawo, wato zagayowar ranar da ya shahada. Ya samu matsayi da Allah ta'ala ya karrama shi da shi na shahada, ya zama sayyidu shuhada, shugaban waɗanda suka yi shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ciwon kisan da aka yi masa, da irin yadda aka fasa cikinsa, har yake cewa zai yi ramuwa shi ma akan abin da aka yi masa, har Allah ta'ala ya haƙurtar da shi, ce fa ina aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Ubangiji ya haƙurtar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya haƙuri ya afuwa. Amma duk yadda yake son baffansa, ɗaya daga cikin ahlul baiti wanda ya ba wa musulunci gudunmawa tun lokacin da musulunci yana jariri, yana cikin matsanancin bukata, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai maida wannan ranar ta zama ranar biki ba, ko ranar da take zagayowa ana alhini. Haka nan banda shi akwai Ja'far ibn Abi Talib, wanda ake wa lakabi da Ja'far at-Tayyar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da shi da wasu sahabbai su je su kai samami, su kai hari ga Rumawa. Aka sare masa hannuwansa duka biyu kafin a kashe shi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya musanya masa da fuka-fukai a aljanna, yana tashi ya shiga inda yake so. Ake masa take da Ja'far at-Tayyar, wato Ja'far mai tashi kamar tsuntsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jimamin kashe shi lokacin da aka kashe shi, amma bai riki wannan ranar ta zama wata rana da take zagayowa ba duk shekara. Kai bai ma amince da a zauna a gidansa a yi taro ba, aikawa sahabbai ya ce a yi abinci a kai musu, a kai wa Ali Ja'far, fa innahum qad ja'ahum ma yushghiluhum. Saboda haka bai maida wannan ranar ranar biki ba. Bayansa an kashe manya-manyan sahabbai, an kashe Sayyidina Umar, an kashe Sayyidina Ali. Wanda ya kashe Sayyidina Ali yana ma ɗaukan abinda ya yi musulunci ne, yana ɗaukan Sayyidina Al-Kafiri ne, ya kashe shi. An kashe Sayyidina Usman gabanin wannan shekara 35. Amma duk da haka ba a ɗauki wannan lokaci ya zama ranar biki ba, ko ranar zagayowa. Inda a ce musulunci ne, babu shakka da su za su riga mu aikatawa. Da a ce aikin alkhairi ne, ba za mu nuna musu, ba za mu yi ba su suke. Wannan duk yake nuna maka cewa ashe a ɗauki wata rana, a ce rana ce da aka kashe Sayyidina Husaini, da haka za a rika zagaye gari ana tsine ma wanda ya jiba da wanda bai ji, wanda ya gani da wanda bai gani ba. Wannan babu shakka baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci. Waɗanda suke yin irin wannan su ji tsoron Allah, su bari, su tsaya kan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan har abin nasu gaskiya ne, to su yi na annabawa, su yi na Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ma kashe shi akai, amma ba mu ga suna yi ba. Su yi na Hamza shi ma ahlul bait ne, shi ma kuma kashe shi akai. Sayyidina Hassan al-Hassan ibn Abi Talib shi ma ai kashe shi akai, domin san mu aka sa masa a cikin abinci yace mutu. Amma ba mu ga shi kansa Husaini yayi na kashe dan uwansa al-Hassan ba. Sannan bayan mutuwar Husaini din, bayan kashe shi, akwai waɗanda suka rayu cikin zurriyarsa, kamar Ali ibn al-Husayn wanda ake cewa sa Zainul Abidin, ya rayu bayan kashe Husaini, kuma ya zama gawurtaccen malami. Amma ba mu taba ji da ɗaya rana ya shirya zanga-zanga ko zagaye gari ko ranar bakin ciki ta kashe mahaifinsa al-Husayn ba. In soyayya ce, ba mu fi shi san mahaifinsa ba. In sanin daraja ce, ba mu fi shi sanin darajar mahaifinsa ba. Ba mu ji yayi wa mahaifinsa ba, mu ji yayi wa kakansa ba. Shi ma Hassan da Husayn ba su yi wa mahaifinsu Ali ba. Ashe kaga da a ce musulunci ne da sun yi. Abinda musulunci ya koyar da mu shine, idan wani abu ya same mu na musiba, a nan take mu bai da al'amarin ga Allah. Allah ta'ala ya gaya mana, alladheena idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muhtadun. Allah ya ce sune waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu na Allah ne kuma gare shi muke komawa. Allah ya ce to waɗannan sune suke da salatuci daga ubangijinsu da rahama, kuma waɗannan sune shiryayyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu a cikin hadisi sahihi, yace wanda musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafahu Allah khayran minha. Wanda duk musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yace Allah ka musanya mu abinda ya same ni na wannan musiba da mafi alkhairi, ka sakan kamun da alkhairi. Annabi yace sai Allah ta'ala ya musanya masa da mafi alkhairi. Wannan shine abinda Allah ya umarce mu da shi, shine mu yi hakuri mu mai da al'amari ga Allah. A lokacin da musiba take danya ma shatab, take da zafi matuka, wannan shine koyarwar da musulunci yayi mana. Bai koyar da mu cewa mu rika jaddada musiba ba, mu rika ife-ife muna yaga ainihin sutran mu, ko muna shiga wata sutura, ko muna dukan kirji, ko muna fasa jiki yini yana fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da take rusa kuka saboda ammata mutuwa, na'iha, ranar gobe kiyama za a sanya mata riga, za a yi mata riga ta narkakkiyar dalma. Ashe kaga abinda ake bukata ga wannan musiba ta samu, yayi hakuri ya jure. Sannan mu dauka abinda ya samu wannan bawan Allah da sauran bayan Allah da suka gabace shi karramawa ce Ubangiji ya musu. Su a wajen su karrama su Allah yayi, ya karrama su da shahada dan su samu matsayin abinda sauran sahabbai suka samu, tunda ba su samu zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su samu halartar yaƙe da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba, irin yaƙin Badar da Allah ce ya gafarta mu duk wanda ya je yaƙin Badar, ba su samu wannan ba, sai Allah ya musanya musu da abinda yafi wannan, ya kasance sun yi shahada an kashe su bisa zalunci. Da haka su karrama Ubangiji ya musu. Ashe kaga ba rana ce da zamu rike ta ranar da zamu rika nuna wato bakin ciki muna yawace ba, muna zage-zage, muna zagin ba wani wanda bai ji ba, bai gani ba, sannan zagi bai taba zama addini ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusubbu al-amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu, kada ku rika zagin matattu, yanzu sun je sun iske abinda suka yi. Haka ba buƙatar a zagi mutumin da ya riga ya koma ga Allah, can Ubangiji ta'ala yana masa hisabi bisa ga aikinsa. Zaginka ba ya ƙara komai. Sannan waɗanda suke ɗaukar ranar rana ce ta cika ciki ko rana ce ta farin ciki, wannan su yi ma kuskure ne, baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama. Don haka a tsaya akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, abinda ya bar mana na sunnarsa, wannan shine abinda za mu yi mu samu rabauta a gurin Allah. Allah ta'ala ya samu dace.
Amin. Allah ya saka da alkhairi. Malam, tambaya ta farko tana cewa, malam, na kasance ana bi na azumi na tsawon shekaru 5-6, sai kaɗan na rama sakamakon rashin lafiya, haihuwa, shayarwa, al'ada, hadda masa kaci. domin yanzu ban san adadin azumin da ake bina ba. Shin yanzu menene mafita?
To, na farko dai irin wannan sakacin galibi ana samu mata da dama suna yin sa. Ana bin su azumi amma sai su shantake su ki har wata larura ta zo ta ƙara hawa kansu. Su kuma cin bashin wani azumin kuma su shantake haka dai za su yi tai har azumin ya taru. Wanda ake bin bashi abu shakka zai yi ta kokari ya kwatanta. Yi ta kokarin yin azumin muka din kina kwatantawa har lokacin da zaki ji a ranki cewa kin biya. Sannan kuma sauran abin da ya rage in har ya rage din baki gama biya ba, to in akwai nafulfulu da kike da kika yi su kuma za su zauna a makofin wanda ya aka samu baki ba saboda baki ya tuno shi ba. Amma yanzu haka zaki riga kwatantawa duk bayan dan lokaci ke biya wani adadi har lokacin da zaki ji a ranki cewa yanzu dai kam kin gama biyan abin da yake kai kina na farilla.
Sai tambayar Umar Ado Inuwa Sheshe ya ce, malam, ina ingancin hadisin da ke cewa duk wanda ya je aikin hajji amma bai ziyarce ni ba hakika ya yi min jafa'i?
To, wani hadisi bai inganta ba. Man hajja falam ya zurni faqad jafani, wanda ya hajji bai je ya ziyarce ni ba ya min jafa'i. Hadisin bai inganta ba. Ibn Adi ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Kamil Al-Uqayli, a cikin littafin sa Ad-Du'afa, Ibn al-Jawzi, Ibn Hibban kai a cikin littafin sa Al-Majruhin, Ibn al-Jawzi haka shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Mawdu'at. Amma dukkanin su sun yi magana akan cewa hadisin ne bai inganta ba. A cikin sanadin sa ko da ake kira Muhammad ibn Muhammad ibn al-Nu'man, wanda malamai sun zarge shi da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage ƙarya da fadar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba. Shi yasa malamai da yawa suka soke wannan hadisi, kamar Daraqutni, kamar irin su Sagani ya kawo shi a cikin littafin Mawdu'at shi ma nashi, kamar irin su Shaukani, kamar irin su Zarkashi a cikin Al-La'ali Al-Mansura fi al-hadith al-mawdu'a. Malamai da yawa sun kawo shi a cikin littafin da suka yi bayanin hadisai da basu inganta ba. Az-Zahabi shi ma ya kawo shi a cikin littafin sa Al-Mizan, tarjumar shi wannan mutum cewa wannan hadisin ba gaskiya bane. Ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai kyau, musamman mutumin da Allah ta'ala ya rubuta masa dama har ya je garin Madina ya je masallacin sa sallallahu alaihi wasallama. Kaga ya samu dama da zai ziyarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya je ziyarce shi ya masa sallama, wannan babu shakka yana daga cikin ayyuka masu kyau, yana daga cikin abin da bawa zai kusanci Allah da shi, kuma nuna kaunarsa da soyayyarsa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Amma baya daga cikin wajiban aikin hajji. Aikin hajji dukkan sa ana yin sa ne a cikin garin Makka ake gamawa. Daga Makka, daga miƙati a ihrami aje Mina, aje Arafa, a zo Muzdalifa, aje Mina, aje Jamarat, gurin jifa a dawo gurin tawafi. Anan ake gama aikin hajji kakaf. So ba wani malami da ya taba cewa ziyarar tana daga cikin wajiban aikin hajji. To da a ce wannan hadisi ya tabbata, to da kamar wato malamai sun bar wani abin da ya kamata su faɗa a cikin wajiban aikin hajji ba su faɗa ba. Tunda wanda duk aka ce yayi wa Annabi jafa'i ai ya kafirta. Yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam jafa'i akalla abin da zaka ce kabira ce daga cikin kaba'ir, babban laifi ne ga cikin kai wa Annabi jafa'i. To a ce kuwa wanda dai ya je hajji bai je yayi ziyara ba, to yayi jafa'i, ma'ana ya aikata babban laifi ko ma ya aikata kafirci. Kaga kenan ziyarar ta zama cikin wajiban aikin hajji, wanda kuma babu wani malami daya daga cikin malaman musulunci da ya taba faɗar haka. Saboda haka ziyararsa ga mutumin da Allah ta'ala ya sa ya je Madina abu ne mai kyau, mustahabi ne, amma ba wai jafa'i bane da mutum ya je hajji bai samu zuwa ba. Wasu sukan je ma saboda larura ko wani abu ya taso ba samu su je ba, ba ce hajjin su ba ta yi ba, hajjin su ta yi. Haka wannan hadisi da ire-irensa suna da yawa ire-irensa, wanda aka ruwaito kamar cewa wanda ya ziyarce ni ya ziyarci babana Ibrahim a shekara ɗaya zai shiga aljanna, shi ma wannan duk bai inganta ba, suna nan da dama.
Na'am. sai tambayar da take cewa malam wani laifuka ne ake musu kafarar azumi 60.
To abinda ake wa kafarar azumi 60 akwai kisan kuskure, wanda ya kisan kuskure ba shi da abinda zai yanta bawa bayan ya bada diya, aka ce ya yanta bawa ko baiwa. Idan ba shi da kudin sayan bawa ko baiwa, ko babu bawan ko baiwa da zai saya yanta, to shi da aka ce ya azumin wata biyu a jere a jere, siyamu shahare ne mutatabi'ai, ya azumin wata biyu a jere a jere. Ko kuma mutumin da ya zihari ga matarsa, wato ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko wata wacce ke haramun a kansa, ya haramta ta da wannan kwatancen, to shi ma zai yi kafara da yanta baiwa ko bawa. Idan bai samu ba, Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa, in bai samu ba ya azumin wata biyu a jere a jere. Sannan na uku shine mutumin da zai kewa matarsa a Ramadan, mutumin da zai kewa matarsa a Ramadan, hadisi ya tabbata cikin sahihaini, mutumin da yazo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai kewa matarsa a cikin yinin watan Ramadan, wato yana azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanta baiwa, ya ce baya da shi baiwa ko ba wanda zai yanta. Annabi ya ce to ya azumin wata biyu a jere a jere, to shi ma wannan ana yin azumin wata biyu a jere a jere. Waɗannan abubuwa uku su ne na si kararren so da su. Akwai malamai su kan yi kiyasa mutumin da ya karya azuminsa da gangan, zai cewa wannan wani mahalli ne da malamai suke niza'i a kansa, wasu suna cewa zai kafara, wasu kuma suna cewa kafara ta zo ne akan wanda ya yi jima'i, wato ya zo wa matarsa ba wanda ya karya ba da gangan. Waɗannan dai su ne gurare guda uku waɗanda kafarar azumi a jere a jere ta zo na wata biyu. Na'am.
Sai tambayar da take cewa malam ina so a yi min bayanin yadda zan tantance maniyi da mazi.
To maniyi ruwa ne wanda yake mai kauri, fari wanda yake fita yana tunkudar juna, yana fita yana tunkudar juna, wannan shine maniyi. Ruwa ne fari mai kauri. Shi kuma mazi ruwa ne wanda yake mai yauki, wanda yake fita bayan sha'awa. Bayan mutum ya yi sha'awa ko ya yi tunani, yakan fita. Shi ne mazi. Mazi ba fari ba ne kamar, amma shi ma yana da yauki. To wannan shi ne mazi. Kuma yana fita ne ya yi sha'awa ko wasanni ko tunani. Na'am.
Sai tambayar da take cewa malam me ake nufi da hadisi matruk?
To ba a cika sifanta hadisi da matruk ba, sai dai shi mai ruwayar. Mai ruwayar hadisin shi akan sifanta shi da cewa wani matruk ne. Shi dai hadisin sai dai a sifanta shi da munkar, a ce hadisi ne munkar. Mutumin da ake tuhumarsa da ƙarya, wato ba a taɓa kama shi ƙarara ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba, amma ana samun shi yana yi wa mutane haka, daidai kuma mutane ƙarya, ko wato yana ƙarya a maganganunsa, amma ba a taɓa ganin shi ya ƙirƙiri wani hadisi na ƙarya ya jingina manzon Allah ba. To wannan shi ake kira wanda ake tuhuma da ƙarya. Malamai suna tuhuma shi da cewa zai iya yin ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutumin da yake ƙarya ga mutane, duk da dai ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi girma, ta fi tsanani, ta fi muni, domin wanda zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya zai shar'anta wa mutane abinda Allah bai shar'anta musu bane, wato zai dora mutane akan wata shari'a wacce ba Annabi ne ya zo da ita ba, tunda in ya faɗa abu magana ce Annabi ne ya faɗa, kaga za a riƙa bauta Allah da wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya gare ni ba daidai take da ƙarya ga wani daga cikin ku ba, wanda da ya min ƙarya to ne mun zo ne shi a wuta. To duk da cewa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya babban abu ne, ta yi wa mutum ya halatta wa kansa yin ƙarya ga mutane, amma ba lalle ne wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba, sai dai kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullahi ibn Mas'ud cikin sahihaini, cewa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadzaban. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinku da ƙarya, domin ƙarya tana jan mutun zuwa ga fajirci, fajirci kuma yana kai mutun zuwa ga shiga wuta. Nabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadanta har sai ya zama babban makareci a gurin Allah. Wato yau da gobe ba mamaki ƙaryan nan ta rika bunƙasa har ma ya iya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. To shi yasa in an same shi yana yin ƙarya a cikin maganganunsa, sai a tuhume shi da yin ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To hadisin sa sai a ce da shi si wannan rawin, sai a ce rawi ne matruk, hadisin sa kuma sai a ce munkar, wato hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Wannan shine abinda malamai suke nufi da kalmar matruk.
Na'am. Sai tambayar Shamsu yace malam, ina fama da fitar mazi, domin idan zan yi sallah na kan yi alwala sau uku ko biyu, shin menene mafita?
To idan ya zama larura, wato ya zama kamar cuta, da zarar ka alwala zai zo, da zarar ka alwala zai zo, zama kamar mai salisul bawli, kamar wanda bawli baya yanke masa, da ya yi fitsari ya yi alwala ko bai yi alwala ba, fitsarin dai zai dawo. To wannan zai ibada a haka, illa iyaka ne duk sanda zai zo sallah ya sake jaddada alwala, duk sanda ya zo sallah ya sake yin sabuwar alwala. Don haka ko da ya yi kuma ya ji wani abin ya fita, to kada ya fasa yin sallah da wani alwalar. Amma da zarar ya gama sallar kuma za wata sallar ta zo, to zai sake mata alwala, hanyar da ya iya nafilar da take da alaka da wannan sallar kamar rawatib. Amma kuma ba zai yi sallah alwala da azhar ba, kuma la'asar ta zo ya tashi ya sallah da wannan alwalar, sai ya sake wata. Haka nan in magariba ta zo ya yi alwala, ba zai yi sha'i da wannan alwala ba. Hukuncinsa ɗaya ne da mai salisul bawli, wato wanda fitsarinsa yake zuwa akai-akai baya yankewa.
Sai tambayar da take cewa, malam menene hukuncin ɗaga hannu a yayin da ake addu'a bayan kowace sallah?
To ɗaga hannu lokacin addu'a yana daga cikin adabu du'a, to ladubban addu'a, yana daga cikin ladubban addu'a mutum ya ɗaga hannunsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa hadisin Salman, hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah hayyun karim yastahi min al-abd idza rafa'a yadahu idza da'ahu wa rafa'a yadahu an yaruddahuma kha'ibain. Wato Allah ta'ala yana da karamci kuma yana da jin kunya, yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a ya dawo da hannayensa haka nan ba tare da ya biya musu bukata ba. Wannan hadisi yana nuna ɗaga hannu yayin addu'a yana daga cikin ladubban addu'a, kuma ba tare da ƙayyade lokacin ɗaga hannun ba, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu lokacin da yake addu'a ta shayar da ruwa, har ana ganin abin nan, har ana ganin hamatarsa. Haka nan lokacin da yake addu'a a filin Badar ya rika ɗaga hannunsa har gwadansa ya rika faɗuwa daga kan kafadarsa. Wannan ta sa malamai suka ce ɗaga hannun yana daga cikin adabun du'a, wato ladubban addu'a, ba tare da ƙayyade abin ba da wasu lokuta, banda wasu lokuta, musamman hadisin Salman da yake cewa Allah yana jin kunyar bawa idan yana addu'a ya ɗaga hannu ya dawo da hannunsa haka nan ba tare da biyan buƙatarsa ba. Don haka ko da bayan sallah ne mutum ya ɗaga hannunsa, ba a cewa ya yi laifi, duba da wannan hadisin wanda yake mutlak ne, hadisi ne a sake, ba a yi masa ƙaidi ba. Don haka ba wani abu don ya ɗaga hannu ya yi addu'a.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, shin malam musafahar da ake bayan sallah tana da wani hurumi ne a addini?
to idan mutun ya gaisa da mutun yayi musafaha da dan uwansa bayan sallah saboda kwana biyu ba su hadu ba aka yi sallah ya gaisa da shi wanda babu komai inda zai zama da matsala a ce ya maida abun kamar wani bangare ne na sallar kanta wato bayan mutun ya sallah ya dauka zuciyar sunnonin sallah kuma ayi musafaha yanzu an yi sallah azhar ayi musafaha da mutun an yi sallar la'asar ayi musafaha da mutun an yi magriba ayi musafaha da mutun an yi wato ya maida musafahar ta zama wani yanki ne na sallar to wannan shine zai zama da matsala amma idan ba su gamu bane sai a lokacin ya ganshi ga gaisa kai musafaha babu wani abu daman lika abin da cewa ko yana daga cikin sunnonin sallah kamar yadda aka san ana tasbihi bayan an yi sallama ana wasu raddai bayan an yi sallama to a dauki ita ba musafahar kamar wani bangare ce duk sanda aka gama sallah sai ku yi musafaha in aka jima ma ko kuna tare ma kun gama hirarrakin ku aka tashi aka yi sallah kuma sai ku yi musafaha kaga nan an bai da musafahar ba wai ta an hadu bace da ba an dan kwana biyu ba a hadu ba yanzu an hadu aka gaisa a'a an mai da ita wani bangare ne na sallah to wannan baya daga cikin koyarwa baya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko wasu malamai suka faɗa cewa ana yi
na'am sai tambayar da take cewa malam idan aka yi wa mutum kyautar kuɗin da suka kai nisabin zakka shin idan suka shekara su ma sai ya fitar musu da zakkar
indai mutum ya mallaki abu indai ya zama mallakar sa da aka baka kyauta ya zama naka ko ka samu gadan sa ya zama naka to in har suka shekara sun kai nisabi kuma suka shekara zaka fi da mun zakka eh ba wace aka ita zakka sai idan kwadago kai ka samu kudin ba ko ka tara ta wata hanya ko ta hanyar gado ne ko ta hanyar kyauta ce indai sun kai nisabi suka shekara to zaka fi da musu zakka
na'am tambayar AS Gwammaja ya ce malam idan azumin Ashura ya kama ranar Juma'a ko Asaba shin mutum zai iya yi
dukkan wani azumi da yake da sabab to ana yin shi hatta a ranar da aka ce ka yi tunda yanzu azumi ne mai dalili ba wai kawai mutum ya tsari azumin bane saboda tana ranar Juma'a ko saboda tana ranar Asabar a'a ya yi azumin ne saboda tana ranar Ashura ko ya yi azumin ne saboda tana ranar Arfa to wannan babu komai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi maganar falala azumin Arfa bai togace ranar Juma'a ba ko Asabar haka nan da yayi maganar falala azumin Ashura bai togace ranar Juma'a ba ko Asabar saboda kamar tukar in dai har kwanan ya kama a wannan ranar zai iya yi koda ko bai azumci ranar da take gabaninta ba ko bayanta idan yayi misali ranar Alhamis 9 ga wata ranar Juma'a 10 ga wata shikenan kaga ko ma a azumi ne na nafila mutlaki wanda ba tare da wani dalili ba an halatta masa ya haka din ya azumin 9 abin da ya azumin Asaba Juma'a Alhamis da Juma'a ko Juma'a da Asabar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai in kuma har bai samu ya azumci 9 ga watan ba Juma'a ta kama ita ce 10 ga wata to zai iya azumin sa ko Asabar ta kama 10 ga wata zai iya azumin sa hadisan da suke nuna hani su hadisin Juma'a dama ya tabbata hadisin Asabar shine ke takaddama akan ingancin sa wasu da dama daga cikin malamai sun soki sha'anin ingancin sa to in ma ya inganta abinda da dama daga cikin malamai suka ce an karhanta kebe Asabar din ita karan kanta ne da azumi ba wai an hana azumin ta bane gaba daya an hana a kebance ta ne da azumi kaga wanda zai azumin Ashura ba wai ya kebe Asabar bane nan ya kebe Ashuran ne ta kama ne da Lahadi ta kama ma hakan zai yi da Litinin ta kama ma hakan zai yi ba wani bambanci saboda haka zai iya azumta
na'am sai yi tambayar da yace malam ina iya cewa wani dan son shiga Annabi yayi kaza
to san Annabi ibada ce yana kamar da muka ce san Annabi yana sa mutun ya so sunnar sa yana sa mutun yayi koyi ayyukan sa yana sa mutun yayi bibi dabi'unsa da halayensa haka ibada ce mutun ya so Annabi sallallahu alaihi wasallam a mutun na yin tawassuli zuwa ga Allah da ibadarsa shi wanda yayi ba da ibadar da wani yayi ba. In ka ce ba wani dan san ka da annabi kai mun kaza san annabi nashi ne shi yayi wa kansa ba ibadar ka bace kai ba ibadar ka bace da kai ba kamar ka ce mutun ne dan sallar da kake yi kai mun abu kan sallar sa tashi ce ko ka ce Allah dan sallar da wani yake yi kai mun abu sallar wani ba ta ka bace dan haka kai tawassuli da kayan ka kai ba da kayan wani ba da aikin ka kai ba da aikin wani ba don haka anan ka ce dan san da nake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yi min kaza kaga anan san da kake wa Annabi addini ne ibada ce kana iya roƙon Allah da wannan kamar yadda bayan Allah suke cewa rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana ya Allah mun yi imani ka gafarta mana zanubban suka yi tawassuli da imaninsu to san Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin imani haka zaka yi wa Allah tawassuli da wannan amma wani aikin sa shi can ba za ka dauki aikin wani ba kai wa Allah tawassuli kai tawassuli da shi gurin Allah
na'am sai tambayar da take cewa shin ya halatta na sanya sashin zakata cikin harkar ilimi da ilmantarwa
to zakka an fudu wadanda za a ba su ne ake cewa masarifin zakati samaniya guraren bayar da zakka guda takwas wanda Allah ta'ala ya fada inna masadaqatu lilfuqara wal masakin wal abirin alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil wadannan su ne masarifin zakka guda wato inda ake bada zakka guda takwas Allah ta'ala ya bude ayar da innama tana nufin an takaita bada zakka cikin waɗannan abubuwa ita ce ake kira adatul hasri ya nuna an takaita bada zakka cikin waɗannan abubuwa kamar lissafi ne kididdigagge kayyadajje baya buƙatar ƙari ko rage ba za ka ƙara ba ko ka ce ka cire wasu daga ciki shine ma'anar innama sa kalmar innama ga wanda duk ya san larabci adatul hasri ake kiranta to idan har ka bude kofar ƙara wasu abubuwa to inna ma din ka rushe ta ta zama ba ta da ma'ana zai sa Allah ce inna ma idan zaka iya daukan zakkarka ka gina makaranta idan zaka iya daukan zakkarka ka yi titi ka yi wa mutane titi ko ka gyara kulbati idan zaka dauki zakkarka ka sayi misali littattafai ka raba ta zama inna ma din ba ta da wani ma'ana kenan a cikin ayar ma'anarta ta zama me yasa to Allah zai kai kawai yace innama yace as-sadaqatu fi sabilillahi shikenan komai ya shiga ba sai an ta kididdiga ana da kaza da kaza da kaza da kaza to kalmar fi sabilillahi ana nufin jihadi abinda yake dauka abinda jihadi da dauka kana shine kalmar fi sabilillahi take nufi wanda ce to ai karantarwa ba jihadi ne amma dai in aka yi itilakin kalmar fi sabilillahi to karantarwa ba ita ake nufi ba amma in kana nufin dan Allah to ai komai ma kai dan Allah sunan shi fi sabilillahi kenan kalmar fi sabilillahi duk ta rushe wancan lissafin da aka yi wanda kuma ba haka bane shi yasa zamu ga malamai wasu kamar Imam Ahmad yana shigar da haji saboda akwai nassin da yace haji aka kira hajji fi sabilillah to yace to sai ta shiga ciki saboda nassi ya zo saboda haka ba daidai bane mutane su rika karkatar da zakkarsu daga waɗanda Allah ta'ala ya ce su za a ba a taimaka musu a shiga da ita ciki wannan shi ya ba wa wasu dama in suka fitar da zakkar sai su aje zakkar a gida kawai sai dai in mutum ya zo ko an masa haihuwa ko an masa rasuwa ko yana cikin larura sai a buɗa a ɗauko a ciki a bashi wanda kuma ba haka aka ce ayi ba abinda aka ce ayi in ka fitar da zakka ka ba mu waɗannan tasu ce ma haka Allah ya kira tasu ce haƙƙinsu ne mallakarsu ce don haka a basu kayansu kai da zarar lokacin ya yi ka fitar da ita to ta fita daga taka kuma yanzu ba taka ba ce ta wasu ce da Allah ya faɗe su don haka a je a basu kayansu amma in ka aje ta kana nuna mutane cewa taimakon su kake lokaci ya kawo ka dauka ka basu to anan baka fidda zakka ba har yanzu zakkar tana wuyanka ana muka lissafi don haka in har zaka taimaka ilimi da makarantu to fitar da kudin ka ba kudin miskine da Allah ya ce nasu bane ka ba su in su harkar makaranta suke so su yi, in harkar duk dai abin da suke so su yi da kayan su ba kai za ka yi musu ba. Kai kuma in kana son ka taimaki ilimi, to wannan kuma kofar a bude take. Ita ma kuma yana daga cikin abin da mutum zai baka lada, abin da Allah zai baka lada, ladan da ba zai yanke ba. Matukar wannan ilimin da kai sanadiyar yaduwarsa yana nan. Idza mata ibnu adam in qata amalu ila min thalath, to zai shiga cikin sadaka jariya. Ka dau dukiyarka ka gina makarantar sadaka ce jariya, ana karatu ana amfanuwa da ilimin da ake bayarwa a makarantar, kana ci gaba da samun lada. So waccan kofa ta zakka tana nan, wannan kofa ta sadaka mai gudana ita ma tana nan. Amma mu rika takurewa, mu ki yadda mu fitar da dukiyar mu mu yi sadaka jariya, sai dai mu rika bada ta zakka, to wannan ba daidai bane.
Na'am, to alhamdulillah masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatun rahama a yau. Ya ka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya kamar yadda aka saba, wato 0807-5982-7874, ko kuma 0807-5544-1. 0807-5544-1. Ya ka a madadin shehu malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano, sai kuma Bashir Idris Ingogon da ya sada ni da ku, ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin yardar Allah.